kamu ke mamaki ko mu tafi da majiya ne ko kuma muna na ja ba mu shina ba saboda rashin taimaka mana ko da su dai gwamnati ya zo ya duba mu bai taba yi ba to wannan abu shine ke ba mu mamaki da gwamnatin jihar Taraba
Allah a kawo mana tallafin ayi a kasar Ukari a taimake mu zuwa Akwana gabaki daya
wasu yan gudun hijira kenan da rikicin Ukari raba da gidaje inda yanzu ma suka warwa zuwa cike da kuma wajen jihar Taraba su dai waɗannan yan gudun hijiran na ma zargin gwamnatin jihar da nuna musu shakulatin bangaro game da halin da suke ciki a yanzu wanda don haka ne ma suka mika kokon barar su ga shugaba Buhari da aka yi musu dauki Alhaji Ali Shehu na asalin garin Ukari ne ya ma bayyana min halin da suke cikin
yaran mu ba su makaranta yaran mu muna cikin matsala abinda za a ci ma zama hatsari mu ba mu ji dadin irin rikon da gwamnatin Taraba ta yi mana ba ta dauke mu kamar mu ba mutane bane kamar mu ba yan Najeriya bane kuma ba yan Taraba bane ba mu sani ba domin mu din nan ta zo ta turo committee an zo an yi zama da mu a quarters mun tara jama'a sama da 10,000 jama'a da suka hado a wurin kowa sani yawancin mu bamu da gidaje an kona gidanmu an rusa gidajen mu zamu je mu zauna a ina ne daga lokacin zuwa yanzu an yi fada kusan 7 ko 6 lokacin da aka zo aka yi magana saboda haka mu muna ganin yaudara ne kawai ba gaskiya a ciki fatan da muke shi muke kira muke nima shine mu muna neman gwamnati ainihin gwamnatin tarayya shugaban kasa Muhammadu Buhari ya duba wannan al'amarin da yake cikin Ukari ya san Ukari shi ba bakon Ukari bane ya sani saboda haka muna kira shugaban kasa ya sa ido akan abubuwa da ya faru da mu a taimaka mana yara da suke zaune kara zube ba makaranta mu samu yaran mu su je makaranta mu samu mu koma muhallin mu da mu duk abin da muke mu ma muna so mu koma inda muke saboda haka mu kukan da muke kenan
to kuma yasa yan gudun hijiran ba sa son komawa yanzu ganin cewa hankula sun fara kwantawa gare ta bakin daya daga cikin shugabannin yan gudun hijiran
sunana Alhaji Ahmadu Salo mataimakin shugaba na yan gudun hijira daga Ukari zuwa Mutunju an yi fada daya har 10 babin da aka yi zaman lafiya shine muke so mun je mun fara aikin gidajen mu a Ukari da zamu koma ni din nan da nake magana da kai naje na fara aikin gida na amma an ji an rusa to kaga wannan har yanzu ba halaman zaman lafiya kuma duk abubuwan da ake ba abu ɗaya wanda gwamnati ta yi akai game da wannan abubuwa da ke faruwa da kisa da kona gidaje da kwashe dukiya da duk abubuwan da ake ba ɗaya abin da muka ga gwamnati ta yi mana kai
to sai dai kuma na ta bangaren gwamnatin jihar Taraba ta ce tana ma sane da halin da waɗannan yan gudun hijira ke ciki a yanzu kuma tuni ita ma ta mika gobarar ta ga gwamnatin tarayya domin neman ɗauki Mr. Navarga da Habu da ke zama babban sakataren hukumar ba da agaji ta Taraba ya ko bai na kokarin da gwamnatin jihar ke yi game da yan gudun hijiran Ukarin
ita gwamnatin Taraba ta dauki kyakkyawan matakai akan wannan abubuwa ai aka samu parent repeated reports ma inda IDPs nan suke a kwana local government jiya muka gama report nan an kai mana governor don zai wuce su zuwa Abuja yau idan Allah ya yarda za a samu taimako sosai haka ina roƙon yan gudun hijira su kara hakuri da kara hakuri domin ita federal government ta doke matakai mai kyau idan Allah ya yarda za a samu taimako wanda zai kawo masu sauki duka
shi dai wannan rikici yanzu haka ma ya mai da wasu yankunan kudancin jihar Taraba tamkar kufayi wanda kuma da alamun za a ɗau lokaci kafin lamura su koma daidai Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. Thank you.